cikin kwanakin nan masatar mutane suna garkuwa da su domin neman kuɗin fansa kamar cikaran su ne ba babbaka ƙauyuka da kuma birane to sai dai kuma don magance wannan matsalar yasa rundunar ƴan sandan Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomin tsaro kaddamar da rundunar haɗin gwiwa na aiki da cikawa mai taken Operation Forest Storm shirin da ya soma samun nasara a jihar Taraba inda mata kai aka cece wasu da ake zargin masu garkuwan ne CPR Kasim Sanusi da ke zama kwamishinan ƴan sandan jihar Taraba ya ce yanzu haka ma sun samu nasarar cece wasu da ake zargin mutum 49 inda kuwa ya ƙarin haske da cewa
mun lura cewa kidnapping ya yi yawa a Taraba sun mana cewa haya mafificiya ita ce mu jami'an tsaro duk jami'an tsaro har da sojoji da muke tare da su operation din mun sami suna dra akan daji to Allah ya tambaye mu kai dra a sa'a mun kama muga masu laifi ga su can akwai wanda mun kama zai ashi kudin wata baiwa Allah isu rubi miliyan 20 wani kuma zai ashi miliyan 3 a mutum biyu kafin ya je amsa sai muka riga sai amsa sai muka kama shi sai amma wanda muka kama yanzu sun kai kusan mutum 49 ban da bawon da bincike za mu yi mu kai kotu
to wai kuma al'umman jira ke cewa kan wannan matsala da ke hana jama'a bacci a yanzu
gaskiya maganar garkuwa da mutane mu a jihar mu nan ma yanzu abin ya cikira wanda a gaskiya mutane kowa yanzu hankalin shi a tashe shi a wannan al'amar su wanda suka bar ƙauyuka suka shigo gari sun gudu don su tsira abin ya zo an biyo su har ya kai ga su mutane da suke cikin gari mazauna cikin gari su ma ba su tsira ba yau an taɓa wannan gobe bayan kwana kaɗan a jiyar labari an taɓa wannan to al'amarin dai kuma gaskiya yanzu abin ma ba wani wai a'a sai wane mai attajiri ko kuma a'a har wayar da ba masu ƙarfi sosai ba ana taɓawa to shi talakan ma yanzu gaskiya baya bacci da kyau a gidansa
gaskiya muna cikin wani irin tashin hankali wanda ba za mu iya musulta shi ba ganin yadda al'amari na maganar garkuwa da al'umma din nan ya yi yawa a jihar Taraba da tun muna jin shi a wasu wurare nesa wasu jihohi haka a hankali hankali ya yi motso mana nan wanda a nan ɗin muka fara jin shi a ƙauyuka ne da kuma wasu local government daga baya shigo ƙauyuka yanzu dai hankali hankali har ma ya shigo ba da jihar wadda gaskiya wannan abun wani wata matsala ce babba wadda ni a tunanina bai kamata ce gwamnati ta ɗauki wani abun da wasa ba
a makwabcin jihar Taraba ko wato jihar Adamawa rahotanni da kuma al'umman Madagal da Mitika ne ma suka tabbatar da cewa mayakan Boko Haram sun kai wani sabon hari a shigo cikin dare wanda kawo yanzu ba tantance irin bannan da suka yi ba yayin da jami'an tsaro ke ma cewa an samu nasarar fatattakar su Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.